This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sabahin wannan rana. Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almusi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Juma'a 30 ga watan Agustan 2024. Da fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran.
To Aisha, rundunar sojin saman Ukraine ta ce ɗaya daga cikin jiragen sama samfurin F-16 waɗanda ƙasashen yamma suka bata ya rikito yayin fafatawa da Rasha. Kasar Isra'ila ta ce ta kashe ƙarin mayakan Palestine 5 a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya. Sannan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta ce Iran ta ƙara yawan sinadaran uranium da ta inganta zuwa kusa da matakin zama makami.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni kuma za a ji cewa 'yan sandan Interpol sun kama sama da mutane 300 'yan kungiyar Black Axe Africa ta yamma. Lamarin da wani masani yake cewa
yawanci za a ga akwai burin da suke son su cimma. Sukan yi amfani da hanyoyi da yawa, wato amfani da dabaru dai na mugallaituka ko bijire ma doka na tattara kudade da kuma amfani da kudaden wurin cimma buri.
Sannan za a ji abin da masu sharhi suke cewa bayan da Majalisar Wakilan Najeriya ta buƙaci jakadan Najeriya a Canada ya yi bincike akan kalaman nuna ƙiyayya da wata 'yar Najeriyar ta furta na cewa za ta zuba wa abokan aikinta 'yan ƙabilar Yarbawa da 'yan jihar Edo guba abinci su ci su mutu.
Wannan bukata da aka nuna ya kamata shi jakada ya yi wani abu a kai ta yi daidai, kuma na fatan ƙasar Canada za su ɗauki matakan da suka wajaba akan wannan furuci da ta yi. Sannan kuma a bincika wai shin dama akwai ta kullelinya ne a tsakanin ta su waɗannan mutane da suke aiki tare da ita ko kuwa?
A biyo mu a cikin shirin don a ji ƙarin bayani. Kamar kullun a rana irin ta yau mai albarka, Isa Lawal Ikra yana tafa da wani sabon shirin manuniya. Kuma a wannan makon shirin zai yi magana ne akan kisar gillar da aka yi wa sarkin gobir a makon da ya gabata. Sai kuma nasiha daga malamai. Amma fa duk wannan sai bayan Ibrahim ya fara da karanto mana kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Rundunar sojin saman Ukraine jiya Alhamis ta ce ɗaya daga cikin jiragen sama na yaƙi samfurin F-16 waɗanda ƙasashen yammacin duniya suka bata ya rikito. Jirgin samfurin jet ƙirar Amurka ya faɗo ne ranar Litini lokacin da ƙasar Rasha ta ƙaddamar da wasu gawurtattun hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuƙa kan Ukraine. A cewar wani bayanin soji da aka saka a shafin Facebook, jirgin ya rikito ne lokacin da yake taro hare-haren da Rasha ke kaiwa ta jiragen sama. Matukin jirgin shi ma dai ya mutu a hatsarin. Wannan ne karon farko da aka samu rahoton asarar jirgin sama samfurin F-16 a Ukraine. Jiragen sun iso kasar ne a ƙarshen watan Yuli. Ma'aikatar tsaron Ukraine na kan bincike kan wannan hatsarin. A jiya Alhamis kuma rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta kai wasu hare-hare a tsawon dare da jirage marasa matuƙa wajen 74 da kuma makamai masu linzami 3, amma bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo 60 daga cikin jirage marasa matuƙan. Jiya Alhamis, ƙasar Isra'ila ta ce ta kashe ƙarin mayakan Palestine 5 a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya, ciki har da wani kwamandan wurin, yayin da ta gudanar da abin da ta kira ayyukan kawar da ta'addanci a rana ta biyu a jere. Isra'ila ta ce dalilin kai samame a faɗin arewacin yamma da kogin Jordan, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 16 tun daga ranar Talata zuwa yanzu, waɗanda kusan dukkaninsu mayaƙa ne, shi ne daƙile hare-hare. Falasɗinawa sun ce suna ɗaukar wannan jerin samame a matsayin shaidar faɗaɗuwar tashin hankalin Isra'ila da Hamas a Gaza, wanda aka yi watanni 10.5 ana yi wannan karan da zammar tsawaita ikon soji a faɗin yammacin kogin Jordan. a halin da ake ciki wa Isra'ila ta ce ta amince da tsagaita wuta a kalla na kwanaki uku saboda dalilai na jin kai a tashin hankalin na Gaza daga ranar Lahadi saboda jami'an gudanar da rigakafin cutar shan ina ko polio na Majalisar Dinkin Duniya su samu damar bayar da rigakafin a yankin a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO Hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta ce Iran ta ma ƙara yawan sinadaran uranium da ta inganta zuwa kusa da matakin zama makami wanda hakan wani mataki ne na saba ma shawarar Majalisar Dinkin Duniya kan batun kuma ta ci gaba da hana mafiya kwarewa cikin sifitocin binciken hukumar zuwa duba shirishiyen nukiliyar ta Wasu kafafan labarai sun samu ganin wannan rahoton sirri na hukumar ta saka ido kan harkokin nukiliya jiya Alhamis. Hanyoyin diplomasiya da ake bi wajen bullo ma batun shirin nukiliyar Iran sun cije tun bayan zaben Masoud Pezeshkian a matsayin shugaban Iran a kwanan nan da kuma shirye-shiryen zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba.
Madalla kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran zamu bude taskar rahotannin mu daga yankin yammacin Najeriya inda rahotanni daga yankin suka nuna cewa jami'an ƴan sandan Interpol sun yi nasarar cafke sama da mutane 300 da suke da alaka da wata kungiyar asiri da aka fi sani da Black Axe wacce ta yi kaurin suna a kasashen Afirka ta yamma inda take aikata mugal laifuka irin su safarar mutane damfara ta yanar gizo sace mutane kisa da tilastawa mata shiga karuwanci ga wakilin muryar Amurka Abubakar Lamido da ci gaban labarin
ƴan sandan kasa da kasa wato Interpol dake yaki da aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na duniya sun samu nasarar kama akalla mutane 300 da suka tabbatar suna da jibi da aikata manyan laifuka musamman na wata kungiya da ta addabi jama'a a nafiyar Afirka ta yamma wato Black Axe ƴan sandan dai na kasa da kasa sun tabbatar da gudanar da bincike musamman a kasashe 21 tsakanin watan Afrilu na shekara ta 2000 da 24 inda tace wata kungiya mai suna Black na da hannu ga manyan damfare-damfare da ake gudanarwa a sashen yanar gizo na internet a sassa daban-daban na kasashe 21 da kuma safarar bil'adama hadi kuma da sana'ar karuwanci a waɗannan kasashe kungiyar da mai suna Black tana da tushe ne da karfin fada aji a jihar Edo dake yankin na Niger Delta da hakan kuma naji ta bakin wasu jihar ta Edo dake da masaniya akan ayyukan kungiyar kuma ga abin da suke cewa
than criminality and even a violation they will be bribed to go and do rioting and the rest of them
wannan yana cewa ne sunana Europa John yace kungiyar Black ba su da wani aiki illa aikata ta'addanci a jihar Edo musamman aikata miyagun laifuka da damfara da kuma wasu ƴan siyasa kan yi amfani da su yayin gudanar da zabubuka domin biyan bukatun su kuma suna rike da makamai waɗannan kamikamin da jami'an tsaro suka yi wani abin yabawa ne ko muna da yakinin cewa zai kawo sauki kan samar da tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Edo ma Najeriya baki daya shi ma wani dan jihar ta Edo dake da masaniya dangane da safarar bil'adama yace
I think it will help Nigeria in reducing crime as well for some extent
ni ina ganin wannan kame da ƴan sanda na kasa da kasa suka gudanar a jihar Edo wani abu zai taimaka gaya mutuka wajen rage aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na jihar Edo da ma Najeriya baki daya musamman ma abin da ke ci mun to a ƙuriya a yanzu shine safarar bil'adama wadda ta zama ruwan dare kuma da hakan ne suke gudanar da karuwanci a sassa daban-daban na duniya kuma ya kamata gwamnati ta dauki matakai domin ganin cewa ba a ci gaba da wannan ta'asa ba
no human being that will have something doing will engage himself he in prostitution.
Kan haka ne yasa naji ta bakin Dr. Kabiru Adamu wani kwararre akan harkar tsaro.
A takaice dai kungiyar Bakfa kungiyar asiri ce. To kuma idan aka ce kungiyar asiri ne a fahimtar dai namu da kuma harkar tsaro kungiyar asiri suna yawanci zaka ga akwai burin da suke son su cimma. Sukan yi amfani da hanyoyi da yawa wannan matsala wato amfani da dabaru dai na mugallai suka ko bijire ma doka na tattara kudade da kuma amfani da kudaden wurin cimma buri wani lokaci burin da suke son su cimma zai iya shafar tattalin arzikin kasa da lafiyar al'ummar da ke kasar da kuma wani lokaci ma hadda misali abin da zai shafi ta kanta gwamnati in suna son su canza gwamnatin ko su nuna gazawa na gwamnati duk suna iya amfani da haka sau da kai dai irin wayannan kungiyoyi ne na asiri kuma dukkan wayannan abubuwan da na ambata suna yi.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Abubakar Lamido. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga sauran labaran duniya.
To Aisha, gwamnatin Amurka ta ce ta yi shirin fadada hanyar Lobito ko Lobito Corridor. Wadda wata hanyar dogo ce da jirgin kasa ka iya bi daga Angola zuwa Congo sannan zuwa Zambia har zuwa tekun India ta wajen ratsawa cikin Tanzania da take magana da manema labarai shekaran jiya Laraba Helena Mazza muƙaddashiyar coordinator hukumar bunƙasa madafin ci gaba a ƙasa da ƙasa da kuma saka jari ta Amurka wadda ta kammala wani bulagurin mako guda a yankin ta ce
Our mission on this trip is to continue expanding the Trans-Africa corridor. That includes relaunching our
partnership. Alaila tace manufar mu a wannan bulaguran ita ce mu ci gaba da fadada wannan hanya ta Trans-Africa corridor. Wannan ya hada da sake kaddamar da hadin gwiwar mu da Congo da aiki da gwamnatin Tanzania da kuma bangare mai zaman kansa kan mataki na gaba na tsawaita wannan hanyar har zuwa tekun India. Sai kuma Erastus Wencha tsohon mataimakin chairman din bangaren zartaswa na kungiyar tarayyar Afirka wanda wato shi kuma cewa yayi tsarin jigila irin wannan zai taimaka wajen inganta cinikayya tsakanin kasashen Afirka
One of the reasons why intra-African trade is low is because
Wancha yace daya daga cikin dalilan rashin hada-hadar cinikayya sosai tsakanin kasashen Afirka shine rashin ingantattun hanyoyin haduwa saboda haka sai wato sai ta tarar da shigo da kayayyaki daga Turai sai ma ka tarar da shigo da kayayyaki daga Turai yafi sauki fiye da shigo da su daga kasashen Afirka ko wannan kasa ta Afirka zuwa waccan
Akai da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla. To yanzu kuma za mu nufi birnin Abuja inda majalisar wakilan kasar ta nemi jakadan kasar Canada ya sa gwamnatin kasar ta yi bincike mai zurfi don hukunta wata mata yar Najeriya mazauniyar garin Ontario mai suna Amaka Patience Zonneberg kan furucin da ta yi na nuna kiyayya a dandalin sada zumunta na TikTok. Amaka ta furta karara cewa za ta zuba wa abokan aikinta a Canada yan kabilar Yarbawa da yan jihar Edo guba a cikin abincin da za su ci sai dai wasu ƴan Najeriya na ganin ba lallai ne a girmama umarnin ƴan majalisar ba wasu kuma na ganin da wakilin da walakin goro amiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana gare ki
Wannan mata mai suna Amaka Patience Sunbaja da ita da ƴan uwanta ne suke tattaunawa kan dandalin TikTok lokacin da ta barazanar.
Time to stop poisoning the Yoruba and the Benin. Put poison for all una food for work. Put poison for una water. Make una dey buy.
Anan Amaka ce ke cewa za ta zuba guba a cikin abinci da ruwan da mutane za su sha sai sun mutu. Amaka ta ce za ta yi tayi har sai duk sun mutu. saboda cewar ta wasu kabilu sun mayar da kabilar Ibo saniyar ware kuma lokaci yayi da za a kawar da su amma ka ta barazanar fara sanyawa abokan aikin ta Yarbawa guba a wurin aiki idan ta koma bakin aiki washe gari to sai dai wannan batu ya ba tsohon jakadan Najeriya kasar Sudan Suleiman Dahiru mamaki
as aikin da dai na diplomasiya a kasashe guda tara ni ban taba ganin ko jin haka ba abu ne da ya kamata su gwamnatin Canada da sun kamata ban taba ji an yi irin wannan abun ba amma kuma in aka bi zaman mu da muke ciki a Najeriya ba abun mamaki bane
shi ma kwararre a fannin zamantakewan dan adam Abubakar Aliyu Umar ya tsokaci kan matakan da majalisar wakilai ta dauka ne
wannan magana da ce ta tada dambarwa ba karama ba a gida da waje to amma su ƴan majalisar ka suka kira ga jakadan Najeriya akan cewar yayi bincike ya tabbatar an hukunta ta wannan mata da ta yi wannan bayani ai kiran su da rashin kiran su ai duk ihu ne bayan hari yau mutanen nan da suna da kima suna da daraja a idanun mutanen waje wannan kira nasu da suka da zai tasiri to mutanen wajen ma ba su dauke su da wani muhimmanci ba
shi ma malam Aminu Jumare ya bayyana ra'ayinsa yana cewa a dauki mataki a kanta a kasar da take
to ko dai a kasar Canada dai akwai doka dokan nan kuma ita ce wadda ta haramta mutun ya bude baki yayin maganganu da suka jibanci kiyayya ko wani abu makamancin wannan saboda haka wannan bukata da aka nuna ya kamata shi jakada yayi wani abu akai ta yi daidai kuma ina fatan kasar Canada za ta dauki matakan da suka wajaba akan wannan furici da ta yi sannan kuma a bincika wai shin dama akwai ta kullele ne a tsakanin ta su waɗannan mutane da suke aiki tare da ita ko kuwa in kuwa haka nan kawai ne to wannan ya kamata a hukunta ta a san matakin da za a dauka akan ta kuma duk wani dan Najeriya da ya san ciwon kansa yayi Allah wadai da ita da kuma abubuwan da ta fada
a wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar kula da ƴan Najeriya mazauna kasashen waje Abdulrahman Badogo ya sa hannu ya nuna goyon baya kan matakan hukunci da za a dauka akan amaka Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaishe ki Maman Fatima Zara. Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan za a iya sauraron mu a Niger a tashar VOA Africa mita 102.5. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Tozarci da kisan gillan da aka yi wa sarkin Gobir shugaban kungiyar Gobirawan a Najeriya ya ce su fa suna bukatar gawar marigayin koma a wannan irin yanayi
muna kira ga gwamnati ta taimaka muna ta ga yanda za ta karbo mana gawar sarkin Gobir domin a samu a yi musu sutura kamar yanda ake wa kowane musulmi
masu bibiyar siyasa a Najeriya kowa cewa suke rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP mai adawa ne yasa jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya ta mai da talakawan Najeriya kamar wasu bayi
matsalolin da ake samu a cikin jam'iyyar PDP yana daya daga cikin abin da ya ba jam'iyyar APC dama take mulki na kama kariya ta yadda take so
sabbin ƴan majalisar tarayyar Najeriya da suka fara daddale dalla-dallan darin damkar dukiyar Najeriya kuwa ci gaba suke da sosawa ƴan Najeriya inda ya dade yana musu kaikayi
haka kawai zaka ga wani ya tashi da miliyan 400 shikenan an zuke waɗannan kuɗaɗe daruruwan miliyoyi
babu kwangila ta fi sabilin lahi a Najeriya saboda haka da ƴan majalisa da kuma so bamu san mahajin da zai zo ya mana wannan gyara ba
waɗannan fa so mun taba maka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayanan dukkanin wani sabon sauyi shiri na 184 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin an karfafa shugabanni masu tausayi mai yiwa kuma tausayin amma na halin kuncin kisan gilla da aka yi wa marigayi sarkin Gobir ne yasa shugaban kungiyar Gobirawan a Najeriya Alhaji Ibrahim Alhassan yace a har yanzu fa suna cikin juyayi
wannan abu da ya faru da sarkin Gobir ba mu kada Gobira da ba ba musulmi ba duk wani dan adam wanda yake wannan kaskanci da wulakanci da aka wannan bawan Allah abin ya so sa mai zuciya dadin dada sai gashi kuma sun zo a karshe sun zo sun kashe shi wannan abu ya samu cikin wani hali na kakamuka a rayuwarmu irin ba mu da wani shugaba yau
ma'ana kasar gobir
kasar gobir ita muke magana dadin dada muna kira ga gwamnati ta taimaka muna ta ga yanda za ta karbo muna gawar sarkin gobir domin a samu a yi musu sutura kamar yanda ake wa kowane musulmi
akwai bayanai da suka ce an sake kai farmaki kasar ta sare mu har ma an tafi da mutane fi kusan 200
bayan wannan ta'adi da aka yi muna yan ta'addan nan har yanzu ba su ban mu ba yanzu kusan safe duk za su shiga kauyuka suna diban mutane maza da mata sun shiga da su dashi suna neman sai an ba su fansa ga abin da kididdiga da muke da wadannan mutane fiye da 200 wadanda ke hannun su kuma har yanzu an kasa dauka wani mataki da za a kare muna wannan cin mutunci da ake ta yi muna a wannan bangare namu yanzu muna magana wajen shekara 10 fa muna cikin wannan hali yanzu kuma abun safe dudda ci gaba yake gwamnati ta dube mu da idon rahama ta kawo mana taimakon da ya kamata
a siyasance kuwa daya daga cikin masu bibiyar siyasa a Nigeria kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya da ke Kaduna malam Isaac Hassan Kauren mata ne ke cewa matsalar jam'iyyar PDP fa ita ce ta baiwa jam'iyyar APC damar mai da talakawan Najeriya kamar wasu bayi
matsalolin da ake samu a cikin jam'iyyar PDP yana daya daga cikin abin da ya ba jam'iyyar APC dama take mulki na kama kariya ta yadda take so don haka ita kanta jam'iyyar PDP ya kamata ta gane cewa lokaci yayi da za ta zauna ta yi kokari ta yi gyara don biyan bukatar ta kuma don biyan bukatar al'umman kasa abin da ake ta rade radin waiwai ana so a yi da ake kira microzone to a halin da ake ciki yanzu ba zai haifa ma jam'iyyar PDP da mai ido ba kuma ba zai haifa ma al'umman Najeriya da mai ido ba yadda dai aka ce an yi zonin kujerar shugaban jam'iyya na jiha zuwa zone 3 a bar ƴaƴan jam'iyya musamman delegates na jam'iyya daga jiha gabaki daya su fito su yi zabe idan aka yi microzone aka ce an kai shi wata karamar hukuma an yanke zone 1 da zone 2 gabaki daya ba su cikin zaben su kansu zone 3 an musu kama kariya an tursasa su an sa musu wanda ake so to wannan shine zai cigaba da haifar da matsaloli amma idan aka ce an kai shi zone 3 kuma an bar mutane daga zone 3 duk wanda ke da sha'awa ya fito ya tsaya takara to kaga da wanda ke zone 1 da wanda ke zone 2 kowa zai zo jefa ƙuri'ar shi kowa yana da jin cewa da ƙuri'ar shi aka samar da shugaba mu muna jin abubuwan da suke cewa shi yasa muke ba su jagororin shawara su suna daka suna iya zama su kalla su ce ga abin da suka kalla amma abin da suka kallan nan kuma zai haifar ma jam'iyya da mai ido ba idan aka samu matsala a jam'iyyar adawa kuma to mu gabaki ɗaya mu mun samu matsala
a ci gaba da samo tsagi tsagi na doguwar hirar mu da tsohon da masaukilan tarayyar Najeriya daga jihar Niger Malam Abubakar Cika da mukuwa cika ne ci gaba da ciccido manya-manyan bayanai masu nauyi
tsarin Najeriya fa ba mu da tsari ba za mu iya ci gaba a tsarin da ake ciki ƙarya mutum yake ya ce Najeriya za ta ci gaba me yasa yanzu ina dan majalisa kawai sai in sa empowerment empowerment a cikin constituency project wannan ba ni za a ba kudin ba amma karshen ta dan majalisar kamfanin shi za ta yi ai mun zo yanzu babu yan kwangila a Najeriya sai masu mukami maimakon a ce ma'aikatan nan ita za a ba account number tunda a yanzu sake a karkashin ta kudin nake a'a
to amma kana ganin zai iya yi wato dan mansa kuma ya je zabo dan kwangila sannan kuma ya zabo nashi kuma a bashi
da yawa ma ai zaka ga kamfanin in baya director dan shi nayi matan shi nayi a ce a duba ai duba ba kuma fa dan majalisar bane fa har su ma directorci da farm site din gwamnati da ministoci duk haka ake wanda duk ya gaya maka wai duk billahi la zila ila ila duk haka ake ka tambayi dan kwangila yau in ka zaka je investigative journalism zai gaya maka sai dai sai kwangila a sa kamfanin shi amma sai ya biya wani kudi ai zuwa ake ai ciniki da kai a Najeriya ka je ka tambayi kowane dan kwangila ya gaya maka ka boye sunan shi amma ni yau na baka duk wanda ke kwangila sai an kira shi manyan gwamnati an zauna to mu kashi kaza zaka bamu kuma sai ka ba operation sannan a baka takardar in ma ba da kamfanin suka yi duk wanda yake ƙarya ne yazo ya karaita ne babu kwangila ta fi sabilillahi a Najeriya saboda haka da ƴan majalisa da kuma so bamu san wanda zai zo mahadin da zai zo ya mana wannan gyara ba amma a yanda muke tafiya ce Najeriya za ta ci gaba yo da zan maka bayanin budget din Najeriya sai ka daura hannu da kanka kai kuka kuma shi yasa muka kawo darun budget padding a wannan zamanin
shi ma dai tsohon dan masaukilan tarayyar Najeriya Honorable Muhammad Sani Zoran jihar Jigawa cewa yake dabaran dattin da ke cikin zauren majalisar Najeriya fa ya wuce a kira shi jirwayi
ba wai shugabannin majalisa ne yanzu ba har na da waɗanda suka gabata kowanne daga cikin su yana daukan ma'aikata da ake kira SASA sai ki ga mutum daya ya dauki daruruwan mutane akwai wanda na san an zarga da daukan kaman mutum 500 ba su da aiki ba su da office sai dai kawai suke karban alert waɗansu su waɗanda aka ba su takardu ana biyan su naira 990 wannan ba karamin rashin adalci bane wannan ba karamar cuta bace ba sa aikin komai sauran yan majalisa kuwa kowa abinda aka kayyade masa wannan ma'aikatan da za su taimaka masa guda uku ne rak amma ga shugaban sa ya dauki mutane guda 400 ko guda 500 da biyu akwai kudi da cushen da ake yi wannan kuma ya zama to kaida biliyan 200 a kowace shekara wanda za a karkasa tsakanin yan majalisa ya zama to wannan shine constituency projects din su haka kawai zaka ga wani ya tashi da miliyan 400 musamman waɗanda suka fito daga juhohin da ba su da yawa waɗansu kuma wanda suka fito kaman daga juhohin Kano ko Lagos saboda suna da yawa sai ka ga su kuma sun tashi da miliyan 40-40 amma wayancin sun samu miliyan 300-300 kazantar ma ita ce yawancin yadda suke kashe wayannan kudaden kawai zaka ga an rubuta consultancy service wato wannan aikin musamman ne ta shawara ce aka yi aka bashi shikenan an zuta wayannan kudaden miliyoyin ko daruruwan miliyoyi haka duk kudin suke tafiya wannan sata ce murara
iyaka batutun da zamu yi bace muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fara barafin yi ku a Najeriya cewa kwanakin da aka kebe musu fa kare karewa suke kullun kwanan duniya ta hanyar lallage tsayi domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1,100 ne su yi sallamar sakin kudirin da su ne dama suke ganin sun kai ga wani matsayi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da dukkanin muryoyi ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shiri an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
an gaishe ka na mutan Ikara wannan ne kuma ya kai mu ga nasihar Juma'a
Assalamu alaikum sunana Bello Dahiru Zuga ina limamin Central Mosque Akwa Ibom State muna nasiha ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ta duniya Allah madaukakin sarki shige mana cewa wannan duniya ba komai ne a cikin lalacin rudani wanda wannan rudani kuma ba inda yake kin lalacin halaka kamar yadda ya ga mana alƙalin sa mai cewa ya ku wanda kuka imani lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kada ku sake duniya ta rufe ba kowa ne yake ruda duniyar mutane ba face sai shedan shi sai raba mu da Allah shi shedan makiyin mu ne kuma mu ma mu rike shi mai kamar yanda shi din baya son mu to da ba kuma ba kaunar sa muke ba shedan yana kira zuwa garin dina don yana son mutane su zama abuta cikin mutar sa'ira to amma shi ku Allah madaukakin sarki ya riga sun fada mana fa'idodin sa in muka bi shi zamu samu dace shi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana Idu yana ba mu labari yana gaya mana cewa ma'aiki sallama yana khudba suka zauna a gefen sa yake cewa da su ina je muku tsoro a gare ku wanda zai zo bayana wanda wannan tsoro abinda zai zo shine na arziki duniya da adalci ita duniya saboda haka mu kiyaye saboda kada rude mu ta raba mu da Allah sai za ka ga mutane duniya ta kwahe su ba sa yi ƴan uwansu adalci ba sa yi abokan zaman su adalci ba sa yi mabancin addinin su adalci ba sa yi ƴan kasar su adalci wannan ba daidai ba duniya ba komai ba illakacin kazanta muna yi wa ƴan uwa fatan alkhairi da kasan mu muna masa alfa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya shugabannin mu muna roƙon Allah ya riko da hannunsu ya ba su ikon yi mana adalci mabiya su ma Allah ba su ba fadara cibi a cikin salama assalamu alaikum wa rahmatullah
amfana. Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na safiyar wannan babbar rana ta Juma'a kai kuma na ƙarshe a wannan wata. Sai muna afuwa ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba saboda karancin lokaci. Sai a dakace mu zuwa karfe wato shirin mu na rana da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi. Dunda za a ji wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. James Cook. Ni Aisha Mu'azzu nake cewa a guni lafiya. Masu